yayin bikin tunawa da ranar 'yan mata ta duniya da ake gudanarwa a kowace ranar 11 ga watan Oktoba ne kungiyar Plan Niger ta kaddamar da wannan kamfe da ke fatan isar da sakonni zuwa ga al'umma a ƙarƙashin wani sabon shirin da aka yi wa lakabi da Ofi Legalite, wanda ke nufin baiwa 'yan mata dama kwatankwacin wacce aka saba baiwa samari, kamar yadda wakilin wannan kungiya a Niger Hari Noel ya bayyana.
Pour tout faire pour qu'un jour on ait une situation où la fille ait des conditions semblables à celles du garçon.
Kamfen wacce za ta gudana a dukkan sassan kasa wani lokaci ne na jan hankulan mahukunta da shugabannin al'umma, wato sarakuna da malaman addinai da jami'an fafutuka, akan buƙatar tasu gudunmuwa don kawo ƙarshen wahalhalun 'yan mata a fannonin rayuwa, inji Mustafa Ibrahim, jami'in tsare-tsare a Plan Niger.
Du matsalolin da yara particulièrement 'yan mata ke samu fannin lahiyar su, fannin ilimi, fannin horo da kariya, gayya ce na kowa da kowa su zo mu kama mu don gobe mun tashi mu iske 'yan yaran mu, iya mata alhamdulillah suna cikin karatu mai inganci, ya kamata mu tashi don lahiyar 'yan mata ya bunƙasa. Matsalolin ga akwai su da yawa. President la République ya shine in discours anan fahimta vision ya bada duk kowa ya tashi ya kama gwamnati, shine kama mu da muke nan gayi shine lansumakin campaign.
Shugabar kungiyar 'yan jarida masu kare haƙƙin jama'a a fannin kiwon lafiya Hajiya Amina Hashimu, wacce ta halarci bikin kaddamar da wannan yekuwa, ta yaba da wannan tsari, sai dai tana mai nuna damuwa akan wasu abubuwan da ka iya biyo baya.
In Allah ya baka mace mai fusa'a mai ilimi wanda sassan gaba ta san baya, to kai imani da ɗiyanka ma wata kila ta taimaka musu bacin gwargwado ta hanyar ilimi da tarbiyya da wasu abubuwa duk wanda ya kamata, abu ne wanda yake da babban muhimmanci. To amma akwai wani abu wanda mu muke gudu uwaye, kar a sa musu wasu abubuwa cikin kanunsu wanda zai sa akan mu muna uwaye in muka musu magana su kamar a incin su ya kai wani su fijire mu. To wannan abu ya kamata cikin wannan waye kanun da ake ma ɗaya mata, cikin wannan yaki da ake na ɗaya mata su samu wadata, to a kiyaye da abubuwan da zai sa ɗaya mata su fijire ma uwayensu, don ɗaya mace in ta fijire cikin al'umma fa to al'umma ta lalace.
Kungiyoyin kare haƙƙin yara sun bayyana jamhuriyar Nijar a matsayin ƙasar da ta fi kowace ƙasa aurar da yara ƙanana a duniya, lamarin da ake ɗauka a matsayin waɗanda ke sahun gaban dalilan da ke haddasa cikas wa lafiyar 'yan mata, yayin da hakan ke hana musu samun ilimin zamani, abinda a ƙarshe ke zama masababin talaucin da ke addabar rukunin mata a nan Nijar, inji kungiyar Plan Niger. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.